إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa musulmi ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai tarin albarka na masjidut tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Ando Aliyu a unguwar GRA cikin garin Azarai a jihar Bauchi majalisin da muka saba karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar dan Khattab Allah yarda da shi wannan ita ce halka ta 61 a wannan yammaci na Alhamis 24 ga watan Zulqa'ada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya daidai da 23 ga watan 6 shekara ta 2022 a halkar da ta gabata idan ba a mance ba muna kan karanta yanda aka yi aka zabi sayyidina Abubakar Allah yarda da shi ya zama khalifa bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma wannan karatu da muka yi yana karkashin topic din da mawallafin littafin da muke karanta tarihin sayyidina Umar Allah yarda da shi ya kawo cewa maqamu umara fi saqifati bani sa'ida wa mubayatuhu siddiq wannan shine topic din da muke karanta yanda aka zabi sayyidina Abubakar karkashin sa matsayin sayyidina Umar dangane da tattaunawar da ta auku tsakanin muhajiruna da ansar dangane da zaben sayyidina Abubakar a matsayin khalifa da kuma yanda sayyidina Umar din yayi mubaya'a wa sayyidina Abubakar tunda dama in ba a mance ba shi wannan babi da muka shiga ya kunshi irin rawar da sayyidina Umar ya taka dangane da jagorancin Abubakar kama tun daga zaben sa da kuma yanda ya gudanar da khalifancin sa wadanne irin gudumawa ne sayyidina Umar ya ba wa sayyidina Abubakar wannan shine abin da babin ya kunsa to karkashin babin ne aka kawo mana karamin topic wanda ya kunshi irin gudumawa da rawa da sayyidina Umar ya taka dangane da shawarwari da aka yi musayar su tsakanin al-muhajiruna da al-ansar lokacin zaben wanda zai mai gurbin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka karkare da mubaya'a wa sayyidina Abubakar wannan kuma duka kokari ne na sayyidina Umar Allah yarda da shi a tattaunawar da suke yi idan ba a mance ba gabar da muka tsaya a kanta Sayyidina Abubakar bayan ya ambaci cancantar muhajiruna na samun jagora a cikin su dube da cewa su sun fito daga gari wanda yake mafi falala wanda garin da suka fito yafi na sauran larabawa falala wannan abu ne wanda ba wanda zai musanta shi sannan kuma dube da kabilar da suka fito tafi kowace kabila daukaka to wannan yake nuna cewar su suka fi cancanta a samu jagora a cikin su a samu wanda zai mai gurbin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a cikin su sayyidina Abubakar da yayin wannan bayani sai yake ba da shawari cewa fa bayi'u umara aw aba ubaida akan wannan gaban muka tsaya ku yi mubaya'a wa sayyidina Umar ko kuma ku yi mubaya'a wa Abu Ubaida, Allah ya dada su gaba daya. Tambayar da muka yi wanda bamu bada amsar ta ba lokaci ya cin mana ita ce, mecece hikimar da ta sa sayyidina Abu Bakar ya bada shawarin zaben sayyidina Umar da kuma Abu Ubaida, Allah ya dada su? Alhali sayyidina Abu Bakar, Allah ya dada shi, ya san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam sanda yana raye ya gabatar da shi yayin sallah wa mutane. To amma me yasa anan gurin ya bada shawarin a zabi sayyidina Umar ko kuma a zabi sayyidina Abu Ubaida, Allah ya dada su gaba daya? Ibnu Battal, Allah masa rahama, yana ɗaya daga cikin wanda suka yi sharhi na Sahihul Bukhari a ƙarni na uku, Allah ya masa rasuwa, ya bada amsa ga wannan tambaya din cewa me zai sa sayyidina Abu Bakar ya bada shawarin a zabi sayyidina Umar ko kuma Abu Ubaida duk da ya san cewa Annabi ya gabatar da shi ya ja mutane sallah, Annabi yana raye. Amsar da wasu malamai suka bayar wanda Ibnu Battal ya nakalto mana cikin sharhi da yayi wa Sahihul Bukhari, yace wannan zai fito maka da irin ladabi na sayyidina Abu Bakar, Allah ya dade shi, da kuma tawadu'u irin nasa, duk da cewa ya san cewa yana da kima a cikin su, yana da matsayi sama da nasu. Annabi ya gabatar da shi ya ja mutane sallah, bai gabatar da wani baban da shi duk da sanin Abu Bakar ga wannan, amma saboda kankan da kai da tawadu'u irin na sayyidina Abu Bakar da kuma gudun kar ya tsarkake kansa ya ce ku zabe ni, kaga hakan ba zai. Abu Bakar yana ga bai yi ba, ya fito ya ce ina ga tunda ni ina cikin muhajiruna ku zabe ni, wannan yana ga kamar in yayi haka ya tsarkake kansa. Allah kuma subhanahu wata'ala ya ce wala tuzakku anfusakum, kar ku tsarkake kawunanku. To Abu Bakar gujewa tsarkake kansa ya hana shi ya nuna cewa su zabe shi, tare da cewa shi karan kansa ya san cewa yana da matsayin da sauran sahabban Annabi ba su da shi. Wannan amsa na farko kenan da wasu daga cikin malamai suka bayar. Amsa ta biyu kuma suka ce har ila yau zai iya yiwuwa sayyidina Abu Bakar ya karkata wajen ba da shawari akan a zabi sayyidina Umar, dube da jajircewan sayyidina Umar da ƙarfin halinsa da gwarzantakansa da kuma yanda yake tsayawa akan al'amari tsayin daka baya tsoron zargin mai zargi. Kai kenan, idan an zabi sayyidina Umar, sayyidina Abu Bakar ba shi da tababa cewar sayyidina Umar zai duk abubuwan da yake ga sun dace ba tare da tsoro ba, saboda ba shi da tsoro, ba tare da zargin mai zargi ba, saboda baya tsoron zargin mai zargi. Wannan ya zama kenan sayyidina Abu Bakar yana kyautata zatowa sayyidina Umar, yana ga idan har aka zabe shi zai abin da ya dace. To Abu Ubaida fa, Abu Ubaida kuma shi ma ya samu shaida iri-iri daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, har ma Annabi yake cewa shine aminu hadhihi al-umma, amintaccen wannan al'umma. To kaga tunda ya samu wannan yabo daga Annabi, shi ma kenan zai iya jagorantan al'umma musulmai, ko kuma ma ya cancanci ya jagoranci al'umma musulmai. To wannan su ne dalilai da malamai suka ambata wanda suka sanya sayyidina Abu Bakar ya ba da wannan shawari na a zabi Umar ko kuma a zabi Abu Ubaida. To anan gurin da ya ba da wannan shawari, sayyidina Umar wani martani ya mayar? Faqala Umar, sai sayyidina Umar yayi karab daya ya mai da martani yace bal nubayuka anta, a ba ni ya kamata a zaba ba, ba Abu Ubaida ya kamata a zaba ba, kai ka fi cancanta a zabe ka. Wannan shawari ne da ra'ayi na sayyidina Umar, yace bal nubayuka anta, a abinda nafi gani yafi cancanta shine kai mu zabe ka. Dan sayyidina Umar a lokacin, in ba amince ba, satin da ya gabata mun yi bayani cewar lokacin da suka zo suka hadu a Saqifatu Bani Sa'ida, ya tsara wasu batutuwa cikin ransa, ya tsara wasu maganganu a cikin ransa wanda yake so ya bijiro da su a wannan taro. Da aka zo ya tashi zai magana, sayyidina Abu Bakar ya mai da shi yace koma ka zauna. Yace ikon Allah, sayyidina Abu Bakar duk maganganun da ya tsara a ransa duka sai da sayyidina Abu Bakar ya yi su. baiwa kenan ta Allah da yayi wa sayyidina Abubakar yace kai bugu da ƙari wani abun ma da ban tsara zan fadi ba sai da sayyidina Abubakar ya fadi kenan ya fadi abin da sayyidina Umar zai fadi kuma ya dora akan abin da sayyidina Umar zai fadi yace duk abubuwan da sayyidina Abubakar ya fadi 100% ina tare da su banda cewa da yayi azabe ni yace wannan kan ya mun zafi a raina yace ni sai na jima a maimakon yace a zabe ni dama babu ni tayaye za a yi in jagoranci mutane a cikin su akwai Abubakar yace ban isa ba kai wannan yana fito mana da matsayin sayyidina Abubakar cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam kenan duk al'umma annabi in ka dade annabi baya Abubakar wannan matsayi ne da Allah ya bashi zabe ne Allah ya masa na musamman Allah ya dade shi Sayyidina Umar yace ballu bayyuka anta a ani abin da nafi gani yafi cancanta shine kai din mu maka mubaya'a mu zabe ka a matsayin khalifa na annabi jagoran al'umma musulmi wanda zai mai gurbin annabi menene dalilin Sayyidina Umar na fifita a zabi Sayyidina Abubakar ga dalilan sa nan ya ambata yace fa anta sayyiduna wa khairuna wa ahabbuna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wadannan dalilai guda uku da sayyidina Umar ya ambace su sune suka sanya yake ganin cewar sayyidina Abubakar shi yafi kowa cancanta a zabe shi ya zama jagora na al'umma musulmi ne zai fito mana wannan wata natija zamu fita da ita kenan wanda ke jagorantan al'umma shine wanda yafi su falala wanda yafi su takawa wanda yafi su karfin imani wanda yafi su addini shi yasa sayyidina Umar ya fadi waɗannan dalilai guda uku waɗannan qualities guda uku wanda sayyidina Abubakar yake dauke da su wanda ya dara sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa yace a kai ka fi cancanta mu zabe ka saboda me fa anta sayyiduna kai kai ne shugaban mu sayyidina Abubakar shine shugaban su Sayyidina Umar a wani guri yana cewa Abubakar sayyiduna wa a'taqa sayyidana yace Abubakar shugaban mu ne kuma ya yanta shugaban mu waye shugaban mu da Sayyidina Abubakar ya yanta Bilal bawa ne da ya musulunta yana bawa ubangidansa yayi ta gana masa azabar safe daban na yamma daban na dare daban na rana daban saboda me saboda yayi imani Sayyidina Abubakar Allah ya dade shi yazo ya tarar ana gana wa Bilal Allah ya dade shi azaba saboda ya musulunta shine ya saye shi ya enta shi to shine Sayyidina Umar yake cewa Abubakar sayyiduna Abubakar shugaban mu ne wa a'taqa sayyidana kuma ya enta shugaban mu shine Bilal Allah ya dade shi yace kai ka fi cancanta a maka mubaya'a saboda me anta sayyiduna kai shugaban mu ne wa khairuna kuma kafi mu falala kaga kenan wannan qualities ne da suke sa a zabi shugaba cikin al'umma kafi mu falala ma'ana duk yafi sauran sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam falala shi yasa sayyidina Umar yace wa khairuna kai kafi mu falala hadisai suna nan ba iyaka waɗanda suke nuna fifikon sayyidina Abubakar akan sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma kaji idan ana batun wanda yafi falala cikin al'umma annabi zaka ga mutun na farko da ake fara ambatawa shine sayyidina Abubakar akwai hadisi da aka samu daga Muhammad ibn al-Hanafiya dan Ali dan Abi Talib ne Allah ya dade shi sai dai shi mamansa ita ake ce masa mata al-Hanafiya shi ba dan Fatima bane saboda Ali yana da ƴaƴa da Fatima kuma yana da da daga gurin wata mata daban wacce ba Fatima ba shine Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib Allah ya dade su gaba daya to shi Muhammad ibn al-Hanafiya ana danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa al-Hanafiya saboda a bambance shi da sauran ƴaƴan Ali da suka fito daga gurin Fatima yar annabi sallallahu alaihi wasallam to Muhammad ibn al-Hanafiya dan Ali Allah ya dade shi yake cewa qultu li abi ayyun nasi khairun na tambaye babana nace masa cikin mutane wa yafi falala ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah ma'ana a al'umman nan ta annabi bayan annabi wane ne zai zo matakin farko a falala in ka dauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi babansa waye babansa sayyidina Aliyu, Allah ya dada su gaba da. Sai babansa ya bashi amsa ya ce Abubakar, sayyidina Abubakar. Mun ji shaidar sa sayyidina Umar yayi a nan gurin da yake cewa anta sayyiduna wa khairuna, kai ne shugabanmu kuma kai kafi mu falala. To a cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar da shi wanda aka samo daga Muhammad ibn al-Hanafiya dan Ali dan Abi Talib, Allah ya dada su gaba daya, yake cewa na tambayi babana kan cewar cikin mutane wa yafi falala in an dauke Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai sayyidina Abubakar yace Abubakar, sai sayyidina Ali yace Abubakar. Qultu thumma man, sai na sake tambayan sa nace to bayan Abubakar kuma sai wa? Qala Umar, sai yace sayyidina Umar. Yace bayan ya ce sayyidina Umar, wa khashitu an yaqula Uthman, sai naji tsoro kar in masa tambaya ta uku in ce bayan Umar kuma sai wa? Yace Usman. Sai na ce thumma anta, sai kai bayan Umar sai kai? In ji Muhammad ibn al-Hanafiya. Sai sayyidina Ali ya ce ma ana illa rajulun min al-muslimin, ni ba kowa bane face mutum cikin musulmai. Saboda tawadu'u irin na sayyidina Ali, Allah ya dade shi. Duk sahabban Annabi in ka duba zaka ga suna da tawadu'u, Allah ya daukake su, amma su ba sa nuna wannan daukaka, ba sa alfahari da ita, duk da Allah madaukakin sarki ya daukake su. Har ila yau akwai hadisi da aka samo daga Abdullahi dan Umar, Allah ya dade shi da babansa gaba daya, wanda Imam al-Bukhari ya fitar cikin sahihinsa, yake cewa kunna fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam la na'dilu bi abi bakrin ahada. Mun ji wannan hadisi. Abdullahi dan Umar yace mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ma daidaita Abubakar da kowa, ma'ana Abubakar yana saman kowa wajen falala, wajen matsayi, wajen takawa, wajen imani, yana sama da kowa, ba sa daidaita sayyidina Abubakar da kowa. Inji Abdullahi dan Umar a zamanin Annabi. Kaga kenan idan a zamanin Annabi ba sa daidaita Abubakar da kowa, kenan Annabi ya sani. Annabi kuma ya sani bai tanka musu ba, kenan Annabi ya yadda da wannan hukunci nasu. Wannan ita ake kiranta sunna takaririyya. Shine ayi abu a gaban Annabi ba tare da Annabi ya musanta ba. Kenan Annabi ya yadda da wannan abu. Ya yadda da yanda suke nuna fifikon sayyidina Abubakar akan kowa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ka kenan wannan ke nuna shaidar da sayyidina Umar ya masa cewa wa khairuna, kai ne mafi falala cikin mu, mafi alkhairi cikin mu. Shaidar fatana nan ba iya Umar ne ke da wannan fahimta ba, duk sahabban Annabi suna da wannan fahimta, cewa duk sahabban Annabi babu wanda ya kai sayyidina Abubakar, Allah ya yarda da shi, falala. Wannan shaida ne na Abdullahi dan Umar cewa sun kasance a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa daidaita Abubakar da kowa. Thumma Umar, sai kuma mataki na biyu Umar yake biye masa. Thumma Uthman, sai mataki na uku sayyidina Uthman yake biye masa. Yace thumma naturuku ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam, daga nan kuma sai mu bar sahabban Annabi. La nufadilu bainahum, ba ma fifita wani akan wani cikin su. Kaga waɗannan hadisai guda biyu da muka karanta suna shaida kan wannan yabo da sayyidina Umar yayi wa sayyidina Abubakar, cewa shine mafifici a cikin su. Sai shaida ta uku da sayyidina Umar, Allah ya yarda da shi, yayi wa sayyidina Abubakar, yace wa ahabbuna ila rasulillah, sannan kuma har ila yau kai ne mafi soyuwanmu a gurin manzon Allah, ma'ana manzon Allah ya fi son ka akan kowa cikin mu. Saboda haka tunda ka tara waɗannan qualities din, kai ka fi cancanta mu maka mubaya'a. Annabi ya fi son ka akan kowa cikin mu, inji sayyidina Umar. Kuma mun san hadisai da dama da suke tabbatar da soyayya Annabi sallallahu alaihi wasallam akan Abubakar, wacce ta dara na kowa, ma'ana soyayyar da Annabi ke yi wa Abubakar ta dara soyayyar da yake wa kowa cikin sahabbansa. Mun san akwai hadisi da mun sha karanta shi a wannan majalis, wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin sahihinsa, Muslim ya fitar shi ma cikin sahihinsa, hadisin Amr ibn al-As, Allah ya yarda da shi. Yace qultu ya rasulullah ayyun nasi ahabba ilayk, nace ya manzon Allah cikin mutane wa yafi soyuwa gare ka? Amr ibn al-As yake tambayin manzon Allah. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Aisha na fuso cikin mutane. Sai Amr ibn al-As ya ce minar rijali, ba cikin mata nake nufi ba, ina nufi cikin maza. Sai Annabi ya ce mi abuha, babanta na fuso. To kaga wannan sheda ne da Sayyidina Umar yewa Sayyidina Abubakar a wannan gabar da ake kokarin zaben jagora wanda zai mai gurbin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yace wa ahabbuna ila rasulillah, kai kafi mu dukan mu kafi soyuwa gurin manzon Allah akan mu gaba dayan mu. Kaga wannan sheda ne babba. Imam al-Aini a cikin littafin sa Umdatul Qari wanda yayi sharhin Sahihul Bukhari yake bayanin sababin da yasa Amr ibn al-As Allah yarda da shi ya tambayi manzon Allah wannan tambaya din. Yace lokacin da Annabi ya tashi tura mayaka ko kuma sariya cikin saraya wanda yakan tura, sai sanya Amr ibn al-As ya zama komanda ya cikin mutane 300, ya tura su wani guri da ake kiransa Zatus Salasil su je su yi yaki. To sai zama cikin wannan mutum 300 akwai Abubakar akwai Umar, su kuma sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun san matsayin Abubakar gurin Annabi, kenan ba wanda ya kai Abubakar matsayi a gun Annabi. Sannan sun san matsayin Sayyidina Umar gun Annabi, kenan Sayyidina Umar shi yake biyewa Sayyidina Abubakar matsayi a gun Annabi. To amma kuma sai gashi Annabi ya tura mayaka zuwa Zatus Salasil su je su yaki karkashin jagorancin Amr ibn al-As, cikin tawagan akwai Abubakar da Umar. To wannan sai yasa Amr ibn al-As yake tunanin cewar zai iya yiwuwa soyayyar da Annabi ke yi wa Abubakar da Umar yanzu shi ma ya samu wani matsayi, ya dau ya zarme su, ya dara su. Me yasa tunda Annabi ya sa shi ya zama jagora? Wato idan muna tafiya cikin bayanan mu ɗan uwa, akwai izina da darussa da ya kamata muna fahimta. Wato sahabban Annabi abin da yake tunanin su dangane da jagora shine ya zamanto ya fi kowa matsayi a addini, ya fi kowa falala, ya fi kowa addini, ya fi kowa kima da karbuwa da takawa da karfin imani. Tunda ai sababin da ke sa Annabi ya so mutum akwai takawa, akwai imani, akwai son Allah. Bayan da za Annabi ya so kafiri, bayan da za Annabi ya so fasiki, kenan yanzu in kaga Annabi yana son mutum, to mutumin nan ko shakka babu mumini ne. In kaga Annabi na son mutum, ko shakka babu yana da takawa. To amma yanzu Annabi duka sahabbansa yana son su, amma batun da ake wa Annabi ya fi so cikin sahabbansa, wanda Annabi ya fi so cikin sahabbansa, kaga wannan na nuna maka takawarsa ta zarme na saura, imaninsa ya zarme na saura. To shine Amr ibn al-As yake ga kaman yanzu fa Allah ya bashi wata daukaka ta musamman, ya samu soyayyar da ta dara ta Sayyidina Umar da Abubakar, shi yasa Annabi ya sa shi ya zama jagora. Kenan su a tunanin sahabban Annabi wanda ya kamata ya zama jagora, wanda ya fi kowa tsoron Allah cikin al'umma, shi ya kamata ya jagoranci al'umma. Shi yasa yanzu Annabi ya bashi jagoranci. Muna fahimtan bayanin nan? Yanzu Annabi ya bashi jagoranci ne a fahimtarsa, saboda takawarsa da imaninsa sun dara na Umar da Abubakar, shi yasa Annabi ya bashi wannan jagoranci. In ko har takawarsa da imaninsa sun dara na Abubakar da Umar, to wannan zai sa soyayyar da Annabi yake masa ya zarme soyayyar da yake yi wa Abubakar da Umar. Wannan yasa ya tambayi Annabi cewa cikin mutane wa ka fi so, tunda yanzu ya ga an bashi jagoranci. Sai Annabi ya ce masa Aisha na fi so. Yace a'a, ba cikin mata ba, yana so ya ji. In yace cikin maza, ko Annabi zai ce kai? Da yace cikin maza, sai Annabi ya ce baban Aisha. Sai bayyanci cewa da yanzu matsayin nan da Annabi ke bashi ba shike nuna cewa ya zarme Abubakar da Umar ba. Har yanzu dai matsayin Abubakar da Umar na nan a gurin Annabi sama da kowa. Wannan shine ta'alikin da Imam al-Aini Allah masa rahama yayi cikin littafin sa Umdatul Qari karkashin wannan hadisi da muka karanta. Akwai hadisi da Ibn Asakir ya fitar cikin Tarihu Dimashq Allah masa rahama, wanda aka samo daga Aliyu dan Abi Talib Allah ya yarda da shi. Aliyu yake cewa la yufaddiluni ahadun ala Abi Bakr wa Umar illa jalattuhu al-hadd al-muftari. Inji Sayyidina Aliyu Allah ya yarda da shi, yace babu wanda zai fifita ni akan Abubakar da Umar face na masa bulalan haddin ƙarya. Ma'ana yanzu duk wanda ya fifita ni, inji Sayyidina Aliyu, yace duk wanda ya fifita ni akan Abubakar da Umar, to zan masa bulala na haddin maƙaryaci. dan ya nuna wa mutane falalan waɗannan sahabbai guda biyu wanda ya tsara na kowa. Falalan Abu Bakar da Umar ya tsara falalan kowa cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To wannan shine shedan da Umar dan Khattab Allah ya yarda da shi yayi wa sayyidina Abu Bakar, wanda yake nuna cewar waɗannan qualities da ka same su guda uku, wannan ke nuna duk kafi mu cancanta ka zama jagora bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To anan gurin sai ya ce fa akhadha Umar biyadihi fa baya'ahu, atake sai sayyidina Umar ya kama hannun sayyidina Abu Bakar, fa baya'ahu sai masa mubaya'a, bayan ya kawo dalilansa da suke nuna cewar sayyidina Abu Bakar shi yafi cancanta a masa mubaya'a a zabe shi. To sayyidina Abu Bakar kuma bai yi inkari ba, bai musa ba, saboda kowa ya sani, shi ma kansa sayyidina Abu Bakar ya sani cewa yana da wannan matsayi a gurin annabi, yana da wannan falala da ta zarme nasu. To shine take sai sayyidina Umar ya kama hannun sayyidina Abu Bakar Allah da su gaba daya, fa baya'ahu sai masa mubaya'a, wa baya'ahu nasu, take kuma sai sauran mutane suka yi mubaya'awa sayyidina Abu Bakar. Wannan riwayar da muka karanta ta Imam al-Bukhari ya fitar da ita cikin sahihinsa. Sai dai a ƙasa mawallafin wannan littafi zai kawo mana wata riwaya daban wacce Imam Tirmidhi ya fitar cikin sunan dinsa, Abu Dauda shi ma ya fitar cikin sunan dinsa da sanadi ingantacce. Za mu ga ta dan bambanta kadan da wannan lokacin da sayyidina Umar ya faɗi waɗannan dalilai da suke nuna cancantar sayyidina Abu Bakar a wajen yi masa mubaya'a. Sai sayyidina Abu Bakar ya maida martani, bari mu duba riwayar mu gani. Lokacin da sayyidina Umar ya faɗi waɗannan dalilai da suke nuna cancantar sayyidina Abu Bakar akan a zabe shi a masa mubaya'a wanda zai mai gurbin annabi, kala Abu Bakar, sai sayyidina Abu Bakar ya ce indama kala Abu Bakar, sai sayyidina Abu Bakar ya ce anta aqwa minni, kai sayyidina Umar duk da waɗannan falala da ka faɗi, waɗannan falala ne sayyidina Umar ya faɗi guda uku nan da muka ambace su, ko ya ce anta sayyiduna wa khairuna wa ahabbuna ila rasulillah, waɗannan su ne falalan da sayyidina Umar ya faɗi sayyidina Abu Bakar ya same su, shi shugabansu ne kuma ya fi su falala, sannan kuma ya fi soyuwa gurin annabi akan saura. To da sayyidina Umar ya faɗi waɗannan bayanai sai sayyidina Abu Bakar ya ce to ai anta aqwa minni, duk da haka kai kuma kafi ni ƙarfin hali, kafi ni jarunta, in ji sayyidina Abu Bakar. Kamar sayyidina Abu Bakar yana nuna masa inni ina da wasu qualities da na fi ka, kai ma akwai quality din da ka fi ni, saboda kai kafi ni ƙarfin hali, kafi ni jarunta. Sai sayyidina Abu Bakar ya ce fa ubayi uka anta, a'a kai din dai ka fi cancanta amma mubaya'a. Yanzu ana ta samun kowa yana faɗin ra'ayinsa, Abu Bakar ya faɗi ra'ayinsa, Umar ya mayar masa da martani, Umar ya faɗi ra'ayinsa, Abu Bakar ya mayar masa da martani. To da sayyidina Abu Bakar ya faɗi haka, fa qala Umar, sai sayyidina Umar ya ce anta afdalu minni, sai ya ce to ai ko kafi ni falala, kamar dai har yanzu Umar yana so ya nuna masa cewar wanda yafi falala shi ake fifitawa wajen zaba ya zama jagora na al'umma musulmai. Fa qala Abu Bakar ya Umar innal khilafata fi hajatin ila quwwa, sai Abu Bakar a ƙarshe sai ya ce ya Umar kar mu yi ta ja inda, ai jagoranci yana da buƙatuwa zuwa ga mai ƙarfi, indai za a sa jagora wanda zai jagoranci al'umma to ana buƙatan a samu tsayayye wanda yake da ƙarfin hali, mai ƙarfin zuciya, ba mai taushi ba. Ji sayyidina Abu Bakar ya gaya wa sayyidina Umar, Allah ya ce inna khaira man ista'jartal qawiyul amin, ko mafi alkhairin wanda zaka ba wa ijar shine wanda yake mai ƙarfi kuma amintacce, wanda zaka dora shi kan dukiyarka. To anan gurin sai sayyidina Umar bai haƙura ba, sai sake mayar da martani wa sayyidina Abu Bakar ya ce to ba wani abu, tabbas na yadda ni ina da ƙarfin hali, sannan kuma ina da tsayewa kan al'amari, bana sassauci in dai akan al'amarin gaskiya ne sai yace wal takun quwwati khadimatan li fadlik yace to yanzu ga mafita ni na yadda ina da tsayewa akan al'amari kuma ina da karfin hali bana yadda da nogargar to yanzu wannan karfin nawa zan taimaka maka da falalakka da kake da ita a hada karfi da karfe sai a fidda abu guda ma'ana kai kai hakuri ka yarda mu zabe ka a matsayin jagora saboda falalar da kake da ita ni kuma karfin da nake da shi zan taimaka maka da shi wajen jagorancin ka anan gurin sai sayyidina Umar ya rufe bakin sayyidina Abubakar tunda shi sayyidina Abubakar yana ga sayyidina Umar yana da karfin jagoranci saboda baya yadda da wargi baya yadda da wasa jagoranci kuma baya son wargi baya son wasa yana son mutum wanda yake mai karfi tsayayye jajirtacce to tunda sayyidina Umar tsayayye ne jajirtacce zai taimaka sayyidina Abubakar wajen jagorancin sa da tsayewansa da jajircewansa to anan sai rufe bakin sayyidina Abubakar Allah ya yarda da su Allah ya yarda da sayyidina Umar Allah ya yarda da sayyidina Abubakar to lokacin da suke wannan tattaunawan a tsakanin su irtafa'atil aswat sai sauti ya sai gurin ya rincatse da sauti wannan ya faɗi albarkacin bakin sa wancan ya faɗi albarkacin bakin sa wannan guri ake mana magana saqifatu bani sa'ida saboda anan ne aka taru aka yi wannan tattaunawa wannan ya faɗa wancan ya faɗa wannan ya faɗa sai gurin ya gauraye har ma bakka iya jin magana kwaya daya wacce zaka fahimce ta ka san lokacin da sauti yayyawa a guri wannan ya faɗa wancan ya faɗa ba za ka iya fita da magana kwaya daya wacce zaka fahimce ta ba kawai harguwa zaka ji ana ta yi to sai zaman to gurin ya rincatse da saututtukan mutane sayyidina Umar yace sai na ji tsoro kar a samu sabani nan take sai na kama hannun sayyidina Abubakar sai na masa mubaya an ji sayyidina Umar Allah ya dade shi wata riwaya kuma tace sai sayyidina Umar yace wa sayyidina Abubakar ba na hannunka sayyidina Abubakar ya bawa sayyidina Umar hannunsa take sai masa mubaya bayan ya masa mubaya sai almuhajiruna su ma suka tashi suka yi wa sayyidina Abubakar mubaya sai al'ansar su ma sai suka tashi suka yi wa sayyidina Abubakar mubaya to daga nan sai sayyidina Abubakar ya zama jagora wanda ya mai gurbin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zabe ko ayyana sayyidina Abubakar da suka yi mubaya'a da suka yi sayyidina Abubakar malaman tarihi suna kiranta bai'atul khassa ko mubaya'a wacce take kebantacciya saboda wanda suka yi kebantattun mutane ne ba duka sahabban annabi bane shi yasa aka kira ta da bai'atul khassa to karkashin wannan sai malamai suka ce yanzu wannan zai nuna maka cewa daga cikin hanyoyi da addinin musulunci ya tsara a zabi shugaba shine a samu waɗanda suke masu fada a cikin al'umma waɗanda suke masu falala cikin al'umma waɗanda suke da kima cikin al'umma su taru su ya su su ayyana mutum daya a cikin su ya zama jagora to wannan hanya ce yardajiya a addinin musulunci kamar yadda aka yi aka zabi sayyidina Abubakar su waye suka zabi sayyidina Abubakar irin su sayyidina Umar irin su Abu Ubaida waɗannan ai mutane ne masu fada a cikin al'umman annabi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mutane ne wanda suke da kima mutane ne masu daraja wanda kowa ya san matsayin su suka taru su ya su suka zabi sayyidina Abubakar a matsayin jagora kuma zabin sa da aka yi ya zamanto ya haifar da dada mai ido to shine malamai suka ce wannan hanya ce ta farko cikin hanyoyin da ake bi wajen ayyana shugaba a tsari na addinin musulunci to bayan an zabi sayyidina Abubakar ya zama jagora a ƙarshen riwayar Imam al-Bukhari sai wani daga cikin al-Ansar sai yace qataltum Sa'd ibn Ubadata qataltum Sa'd ibn Ubada ai ko wannan zaben sayyidina Abubakar da kuka yi kaman kun tabar da Sa'd ibn Ubada ba wai sun kashe shi bane tunda ai da ransa da rayuwarsa yana rayi saboda su ai taruwan da suka yi sun taru ne su zabi Sa'd ibn Ubada saboda shi jagora ne cikin mutanen Madina su kuma a tunanin su suna ga a cikin mutan Madina yafi cancanta a zabi jagora to a cikin tattaunawan da suka yi tayi da sayyidina Umar tsakaninsa da shi da sayidina Abu Bakar da kuma lokacin da sayidina Umar ya ga sauti guri ya rintsabe da sauti akwai wani magana da ya musu akwai wani lafazi da ya musu wanda ya sanya ya musu jiki lokacin da guri ya rintsabe da sauti wannan ya fada wancan ya fada har sayidina Umar ya ji tsoron kar a samu sabani a samu rarrabuwan kai sai yake ce musu da Allah bari in tambaye ku yace alastum ta'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara Abu Bakar an ya umman nas yace shin ba ku san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kwanta rashin lafiya ya umurci Abu Bakar ya ja mutane sallah ya sanya shi ya ja mutane sallah shin ba ku san wannan ba sai suka ce kwarai ku mun san wannan kowan mu ya sani cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta rashin lafiya ya umurci sayyidina Abu Bakar ya ja mutane sallah sai sayyidina Umar yace fa ayyukum tatibu nafsuhu an ya taqaddama Abu Bakar to a cikin ku waye zai so a ce ya shiga gaban Abu Bakar alhali annabi ya gabatar da Abu Bakar akan kowa ya sa Abu Bakar a gaban kowa ya sa Abu Bakar ya shiga gaban sahabbansa gaba daya ya ja su sallah to a cikin ku a yau dube da cewa annabi ya gabatar da Abu Bakar a gaba cikin ku wa zai so a ce ya shiga gaban Abu Bakar anan sai jikin su yayi sanyi sai suka ce na'udhu billahi an nataqaddama Abu Bakar suka ce muna neman Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga shiga gaban Abu Bakar saboda annabi ya riga ya gabatar da shi mu kuma ya za a yi mu zo mu shiga gaban sa in mun yi haka ba mu kyauta ba to wannan ya sanya ya zuciyar su ya sanya suka yi shiru da wannan cece kuce da suke ta yi da sayyidina Umar yayi mubaya'a wa sayyidina Abu Bakar muhajiruna suka masa suma al-ansar sai suka tashi suka yi mubaya'a wa sayyidina Abu Bakar saboda wannan magana da sayyidina Umar yayi Allah ya dada su gaba daya kaga kenan taruwa da suka yi suka zabi sayyidina Abu Bakar Allah ya dada shi wannan zai nuna maka karfin imanin sahabban annabi sannan kuma zai nuna maka ba duniya bace a gaban su ba wai kwadayin wannan kujera ta jagoranci suke ba a kowa ijtihadi yake yi yaga ya je ga abin da Allah yake so yadda da shi shi yasa a duk lokacin da aka kawo musu wani nassi ko kuma wani aiki na annabi ko kuma wani umurni na annabi ko wani hukunci na annabi sai kaga 100% sun rungume shi ka kenan fafutukan su fadi tashin su suna neman gaskiyar ne a duk inda take kuma sai su dauka waɗannan sune sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu sarrai ko kadan tare da su sannan kuma ba wai kwadayin mulkin suke ba me zai gwada maka haka wannan lafazi da sayyidina Umar yayi kuma lafazin ya shiga cikin zuciyar su yayi tasiri yanzu da ba Allah suke nufi ba bayan da za a yi wannan lafazi na sayyidina Umar ya musu tasiri da kwadayin abun duniya suke bayan da za a yi wannan lafazi na sayyidina Umar ya musu tasiri da akwai son rai tare da su babu yanda za a yi lafazin sayyidina Umar ya musu tasiri sai zama duk waɗannan abubuwa sun koru tare da su babu son rai tare da su babu kwadayin mulkin tare da su sa'annan kuma menene yayi kakagi da cikin zuciyar su imani da takawa shi yasa duk lokacin da aka kawo musu wani abu da ya shafi annabi ko hukunci da ya shafi annabi nan da nan zaka ga sun mika wuya sun sallama shi yasa sayyidina Umar da ya ce musu shin ba ku san annabi ya gabatar da sayyidina Abu Bakar ba suka ce kwarai mun sani to a cikin ku wa zai so ya shiga gaban Abu Bakar alhali annabi ya sa shi a gaba suka ce a muna neman Allah ya tsare mu daga shiga gaban Abu Bakar saboda hukuncin da annabi yayi to nan take kuma da ya masa mubaya'a su ma ga baki ɗayan su suka masa mubaya'a to yanzu batun da muke yi na mubaya'a da aka yi wa sayyidina Abu Bakar wasu ƴan tsirarun mutane ne to menene ra'ayin sauran al'umman sahabban annabi dangane da zaben sayyidina Abu Bakar to shine bayanin da zai mana kuma yanzu anan amma gabanin mu je ga wannan bayani mafi girman natijar da zamu fita da ita ce sayyidina Umar shine ya taka rawar gani wajen ganin an zabi sayyidina Abu Bakar ko kuma dama babin muna bayani ne kan matsayin sayyidina Umar dangane da tattaunawa da aka yi a Saqifatu Bani Sa'id wajen zaben jagora da zai mai gurbin annabi sannan kuma da mubaya'a da yiwa Abu Bakar Allah ya dada su gaba daya to yanzu an zabi sayyidina Abu Bakar wannan zabe da aka masa ranan yaushe ne ranan litinin ranan da annabi ya rasu kenan ba su yi jinkiri ba annabi na rasuwa
suka yi kokarin binciko wanda zai mai gurbin sa kuma Allah ya datar da su suka zabo wanda yafi kowa cancanta shine sayyidina Abubakar dukan su suka masa mubaya wannan a ranar litinin kenan washe gari ranar talata shine bayanin da mawallafin littafin nan ya mana anan yace wa inda ma kana yawmus sulafa lokacin da ranar talata tazo jalasa abubakarin alal minbar jiya tun da litinin an yi masa mubaya'a a matsayin sa na jagora wanda zai mai gurbin annabi to washe gari kuma wanda suka masa mubaya'an kamar yadda muka yi bayani wasu ƴan kaɗan ne cikin sahabbai to washe gari ranar talata da aka zo aka hallaru a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar sai ya hau kan minbari sai ya zauna zababben shugaba wanda zai mai gurbin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan ya zauna fa qama umaru sai sayyidina umar ya tashi tsaye mutane suna nan a makare cikin masallaci din fatakallama qabla abubakar sai yayi jawabai gabanin abubakar zababben shugaba yayi bayani a matsayin sa na shugaba فحمد الله واثنى عليه بما هو اهله ثم قال ايها الناس سيدنا عمر da ya tashi yayi bayani daga gabanin ya fara maganganun sa sai yayi godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan dabi'a ce ta sahabban annabi duk lokacin da suka zo za su yi magana gabanin su yi maganar suka yi godiya wa Allah su yi jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala su yi kirari ga Allah subhanahu wa ta'ala innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina sunna ce ta annabi wanda sahabban sa ma suka tafi akai to shine sayyidina umar ya gabatar da wannan godiya wa Allah da yabo da kirari da jinjina wa Allah subhanahu wa ta'ala sai ce ayyuhan nas ya ku mutane inni kuntu qultu lakum bil amsi maqalatan jiya na gaya muku wata magana ma kanat wannan magana fa asali fa babu ita fa a addini ma'ana kar ku dauki maganar da nayi ta yin jiya ku dauke ta a matsayin hujja ko kuma wani ya rike ta da muhimmanci a babu ita a addini wata magana ce yayi jiya annabi bai rasu ba ai sayyidina umar bayan rasuwan annabi ya dima wuce ko ya rike takobi ya fito cikin garin Madina yana cewa annabi bai rasu ba duk wanda ya ce annabi ya rasu sai ya dauke wuyansa shine maganar da sayyidina umar yayi to shine a yau yake ba su uzuri bayan ya yi godiya wa Allah ya yi jinjina da kirari wa Allah sai ya ce ya ku mutane inni kuntu qultu lakum bil amsi maqala jiya na gaya muku wata magana ma kanat babu ita wannan maganar da na gaya muku fa babu ita addini addini bai santa ba wama wajadtu hafi kitabillah kuma ba wai a cikin alqur'ani na samu wannan maganar da nayi ta jiya ba wala kanat ahadan ahidahu ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan ba wata wasiya bace annabi ya mun maganar da kuka ji ina ta yin ta jiya ban samu cikin qur'ani ba ba kuma wasiya ce annabi ya mun ba kuma ba wai a cikin addinin musulunci take ba kun ji mutanen kirki wanda idan sun yi kuskure suka fahimci sun yi kuskure za su dawo su nuna cewa sun yi kuskure kuma su rungumi da daidai yace walakin ni kad kuntu ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayudabbiru amrana abin da ya daidai ne yasa nayi ta wannan maganar da nayi jiya ni a iya tunani na a iya fahimta ta ina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ta rayuwa har zuwa karshen wanda zai mutu cikin al'ummarsa ma'ana zai ta jagorantar mu gabaki dayan mu duk mu mutu mu tafi mu bashi ya ci gaba da jagorantar al'ummarsa shine iya tunanin sayyidina Umar kenan shi a tunanin sayyidina Umar annabi ba zai mutu da wuri ba in ma zai mutu sai duk al'ummarsa sun mutu shi wannan shine tunanin sayyidina Umar Allah ya yarda da shi yaqulu yakunu akhirana annabi shine zai zama na ƙarshen mutuwa cikin al'umma wannan shine tunanin sayyidina Umar to yanzu gabanin muje ga bayanan da sayyidina Umar yake na bada uzurin abin da ya faɗi jiya da kuma komowa daga ra'ayinsa na jiya akwai abubuwa guda biyu ƴan uwa da ya kamata mu dauka ƙarƙashin wannan batu na sayyidina Umar Allah ya yarda da shi Abu na farko da ya kamata mu dauka karkashin wannan bayani na sayyidina Umar zamu fahimci cewa abin da ya fadi jiya na cewa annabi bai rasu ba wannan menene ijtihadi mun san ijtihadi shine mutum a iya tunaninsa a iya fahimtarsa ya fitar da wata mas'ala ko kuma wani hukunci kuma ya zartar da shi kenan abinda sayyidina Umar yayi ta fadi jiya na cewa annabi bai rasu ba wannan ijtihadi ne na sayyidina Umar sai dai kuma ijtihadin da sayyidina Umar yayi jiya sahabbai sun mara masa baya basu mara masa baya ba wannan yake nuna maka kenan sayyidina Umar idan yayi ijtihadi ya dace da dadai sahabbai suna mara masa baya in ko yayi ijtihadi bai dace da dadai ba sabbin sa akan kuskure wannan ina so in maida mu baya kadan shine in ba ku mance ba a halka biyu ko uku baya da suka gabata mun yi bayanin irin rawar da sayyidina Umar ya taka lokacin rasuwar annabi mun bayyana cewar annabi dab da rasuwarsa kafin ya rasu da ƴan kwanaki kalilan ya ce wa sahabbansa ku kawo abun rubutu zan muku rubutun da ba za ku bata ba a bayana sai sayyidina Umar ya ce me hasbuna kitabullah ya ce ya rasulullah littafin Allah ya isan mana sai annabi ya shiru bai ce komai ba to can sai wasu suka ce a kawo suka ce ba sai an kawo ba sai aka samu sabani tsakanin su wasu na fahimta a kawo wasu na fahimta ka a kawo da ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tashi daga gare ni bai kamata a yi jayayya a gabana ba shine suka tashi to natijar da muka fita da ita a wancan karo wanda mun yi bayani sosai gamsashe ita ce ijtihadi ne wannan sayyidina Umar yayi kuma annabi ya tafi da shi tare ya tafi tare da shi akan ijtihadin sa ma'ana annabi ya masa muwafaka akan ijtihadin sa kuma ya samu da yawa cikin sahabbai da suka masa muwafaka akan ijtihadin sa sai muka ce abinda sayyidina Umar yayi inda kuskure ne annabi ba zai bar shi akan kuskure ba to wannan annabi kenan ina yaga sahabbai gashi sahabbai ba su bar sayyidina Umar akan kuskure da yayi ba to taya za a yi annabi ya bar shi kan kuskure ka kenan yanzu ra'ayi da sayyidina Umar ya bijiro da shi wa annabi cewa yana gaba sai an yi rubutun ba littafin Allah ya isa annabi yayi muwafaka wa sayyidina Umar kan wannan ra'ayi nasa shi yasa annabi ya shiru saboda me saboda annabi ya fahimci ra'ayin nasa kan da dai yake da ra'ayin nasa bisa kuskure yake annabi ba zai bashi ba kamar yadda sahabbai ba sa barin sayyidina Umar in ya bijiro da ra'ayi bisa kuskure ba sa barin sa za su tanka masa to ina ga annabi in har sahabbai ba su bar sayyidina Umar ba lokacin da ya faɗi magana suna ga kuskure ne suka tanka masa ai annabi shi ya fi cancantan in ya ga sayyidina Umar abin da ya faɗi ba daidai bane ya tanka masa to amma kenan shirin da annabi yayi a wancan gabar ya nuna ra'ayin sayyidina Umar da daidai saboda annabi baya shiru kan me kan kuskure to shine sayyidina Umar a wannan gaban yake ba su uzurin maganar da yayi jiya ba wai a Qur'ani ya samu ba kuma ba daga addini bane sannan kuma ba wasiya bace annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya masa sai a ƙarshe yake cewa wa inna allaha qad abqa fiikum kitabahu lallai Allah subhanahu wa ta'ala wannan duk sayyidina Umar yana jawabi ne kafin sayyidina Abubakar ya tashi yayi jawabi yace lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya bar littafin sa a cikin ku inna allaha qad abqa fiikum kitabahu allah subhanahu wa ta'ala bar littafin sa a cikin ku alladhi bihi hada rasulahu sallallahu alaihi wasallam wanda da littafin nasa ya shiryar da manzon sa annabi sallallahu alaihi wasallam shiryayye ne kuma da littafin allah annabi ya zama shiryayye shine bayanin da sayyidina umar yake a wannan gaban yace fa ini'tasamtum bihi hadakumullahu lima kana hadahu lahu in har ko kun yi riko da littafin allah subhanahu wa ta'ala to Allah zai shiryar da ku da abin da ya shiryar da manzonsa yanzu duk wanda ya riko da alqur'ani zai zama shiryayye annabi shiryayye ne to duk wanda yake so ya bi tafarkin annabi shi ma ya zama shiryayye yayi riko da littafin Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam rikonsa da littafin Allah ya sa shi ya zama shiryayye to haka zalika a yau duk wanda yake so ya bi tafarkin annabi shi ma ya zama shiryayye to yayi riko da littafin Allah subhanahu wataala wannan sai ya sa shi ya zama shiryayye yace wa inna allaha qad jamaa amrakum ala khairikum sahibi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam thaniya ithnain idh huma fil ghar sannan kuma ku sani Allah ya hada kawunan ku akan mutum guda ya zama jagoran ku wanda shine mafi falala cikin ku abokin annabi wanda suka kasance su biyu shi da annabi a cikin ku na biyun mutum biyu da suka kasance cikin kogo lokacin da mushrikai suka zo suna so su hallaka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anan ya dan yi musu ishara kan wani falala cikin falalolin sayyidina Abubakar Allah ya dade shi, cewa fa ku sani cewar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zai yi hijira daga garin Makka ya taho garin Madina, shine fa ya kasance tare da annabi, abokin annabi ne a hijirarsa. Sannan kuma shi ya kasance tare da annabi cikin kogo inda suka fake lokacin da ake zafin neman su a hallaka su, ko kuma ake zafin neman annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a hallaka shi. Shi ya kasance tare da annabi kuma yace ya ji ya gani, kenan ya musu ishara kan wani falala cikin falalan Abubakar wanda duk cikin su ba wanda ya same shi, saboda duk cikin sabban annabi ba wanda ya kasance tare da annabi a lokacin hijirarsa sai Abubakar. Duk cikin sahabban annabi babu wanda ya kasance tare da annabi cikin wannan kogo na Thawr sai Abubakar. To anan ishara ce sayyidina Umar yayi wa sauran daukacin sahabbai, tunda jiya ƴan tsiraro sun zabe shi, to yau ma yana ishara wa gabaki ɗayan gamagarin al'umma cewa fa tabbas zaben da muka masa jiya ba zaben tumin dare bane, saboda ya cancanci mu zabe shi da falalarsa kaza da kaza da kaza, su shine yake ishara. To a ƙarshen maganarsa sai ya ce musu faqumu fabayu, yanzu abin da yafi kamata kuma yanda jiya muka zabe shi a matsayin jagora, kuma duk ku tashi ku masa mubaya'a, kowa ya yadda cewa shine jagora. To wannan shine bayani da sayyidina Umar yayi gabanin sayyidina Abubakar ya tashi yayi bayanin sa. Fa baya'an nasu Abubakar, nan da nan mutane sai suka tashi sai suka yi mubaya'a wa sayyidina Abubakar. Bai'atahu al'amma, mubaya'ar da ake kiranta mubaya'ar gamagari, tunda mun ce mubaya'ar farko da aka masa mubaya'a ce keɓantacciya, wannan kuma ne mubaya'a ce gamagari wanda kowa da kowa ya masa. To daga nan sai sayyidina Abubakar ya zama shine jagora na al'umma musulmai, shi ma sai tashi yayi kutuba irin tasa, kutuba ce wacce take da tsayi. To amma tunda ba tarihin sayyidina Abubakar muke ba, ba buƙatar sai mun kawo kutubar da sayyidina Abubakar yayi bayan an zabe shi ya zama jagora. Natijar da zamu fita da ita ce sayyidina Umar jiya ya taka rawar gani wajen ganin an zabi Abubakar a matsayin wanda zai mai gurbin annabi a ina a saqifatu bani sa'ida. To haka zalika yau kuma da gari ya waye aka zo aka hallaru a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam, sauran al'umma da basu san me ya faru ba jiya, sayyidina Umar abu na farko ya ba su uzurin abin da yayi jiya na cewa da yayi annabi bai rasu ba, ya ba su uzuri ya ce ba Qur'ani ya samu ba, sannan kuma ba wasiya ce annabi ya masa ba, kuma ba addini bane, ya ba su uzuri. Sai abu na biyu kuma sai ya musu ishara ko ya ja hankalin su akan riko da Al-Qur'ani, ya nuna musu cewa annabi shi ma yayi riko da Al-Qur'ani, in suna so su bi gati na annabi, hanya annabi, tafarkin annabi, su ma su yi riko da Al-Qur'ani. Sai abu na ƙarshe sai nuna musu falalan sayyidina Abubakar, sannan kuma ya nuna musu ishara cewa jiya sun zabe shi, kuma yau ku tashi ku zabe shi. To babu wanda yayi inkari, ba wanda yayi musu, ba wanda yayi wata, take suka tashi suka zabe shi. Wannan zai nuna mana kenan zaben sayyidina Abubakar da aka yi a matsayin jagora na al'umma musulmi wanda ya mai gurbin annabi, akwai gudumawa na sayyidina Umar zamu iya cewa kashi 80 cikin 100, sawa'un a haduwan da aka yi na jiya na keɓantattun mutane, ko kuma haduwan da aka yi na yau. In mun ce jiya abin da ya faru ranar Litinin, ran da annabi ya rasu, in mun ce yau abin da ya faru ranar Talata, washe garin rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam, duk zaka ga sayyidina Umar ya kai guru ya kai mari wajen ganin an zabi sayyidina Abubakar saboda cancantarsa. To wannan shine ƙarshen bayani dangane da matsayin sayyidina Umar, Allah ya yarda da shi a abin da ya faru na tattaunawa a saqifatu bani sa'ida, da kuma zaben sayyidina Abubakar da aka yi a matsayin wanda zai mai gurbin annabi, saboda yanda lokaci ya kure. Yanzu akwai sauran topics guda biyu wanda suka rage, wanda ake mana bayanin irin gudumawa da sayyidina Umar ya bayar, ko kuma shawarwari da ya bayar a jagorancin sayyidina Abubakar. To waɗannan ina ga zamu jinkirta bayani a kansu sai Allah ya kai mu halka ta gaba. Gabanin nan ishara ta ƙarshe da zamu yi in mun kula duk kai kawan sahabban annabi wajen zaben jagora wajen zaben shugaba duk ya tsaya ne akan ko ya ta'allaku ne akan wanda yafi falala wanda yake mai addini wanda yake mai takawa wanda yake mai imani to haka ake so al'umma musulmi a yau su kasance idan an tashi za a zabi shugaba ba wai za a duba mai kudi bane yawanci yau zaben mu akan mai kudi ne idan baka da kudi wallahi ba mai zaben ka yau akan haka muke tafiya to kaga ko in ko akan haka ya zama galibin mu suke tafiya cewa ba za mu zabi jagora ba sai mai kudi to fa mun dinga ganin abin da ba masu saboda ba lallai duk mai kudi ya zama mai takawa ba ba lallai duk mai kudi ya zama mai imani mai tsoron Allah ba kaga shi kuma jagoranci na al'umma musulmi a lokacin da ya kasance a hannun mai takawa mai tsoron Allah kaga wannan ko shakka babu ba yanda za a yi yayi badakala da dukiyan al'umma ba yanda za a yi ya zalunci al'umma to mu kuma a yau abinda muke tafiya akai bil aksi tamaman wato ya bambanta da yanda zamanin farko suka tafi su dukiya ba ita bace a gaban su yaya za a yi a zabi wanda zai kare wa mutane mutuncin su ya za a yi a zabi wanda zai taimaka wa mutane wajen yin addinin su ya za a zabi wanda zai yi adalci wa mutane wanda zai yi hidima wa mutane cikin dukiyar su ba wanda zai yi hidima wa kansa a dukiyar mutane ba su ba haka suka rayu ba sabanin mu kuma rayuwar mu ayo kaga kenan idan muna so mu kawo can muna so mu samu canji na jagoranci sai mun canja mu da kanmu amma haka kawai canji ba zai zo mana ba abubuwan da muka karanta da suke dadai Allah ya ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته